jami'il amrad. Wannan fasalin yana magana ne a cikin nashra, shine tawaida li jami'il amrad, na dukkanin rashin lafiya, wato gaba ɗaya ko cire rashin lafiya wanda aka sani wanda ba a sani ba, yace ga abin da ake mata. Daga cikin wannan nashra tawaida yace minha, a cikin ta akwai ayatul shifa'i, ayoyin waraka wanda Qur'ani ya ambaci waraka a cikin su, to su aka ware yace su ake amfani da su. Wa huwa qauluhu ta'ala, su wa'innan ayatul shifa'i din nan su ne faɗan Ubangiji madaukaki. Wa yashfi sudura qaumin mu'minina, wannan aya ce ta shifa. Ta biyu ita ce wa shifa'ul lima fi suduri, ita ma aya ce. Sannan ta uku shine yakhruju min buduniha sharabun muktalifun alwanuhu fihi shifa'ul linnas, ita ce aya ta uku. Sai wani nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minina, ita ce aya ta hudu. Sai wa idza maridtu fa huwa yashfini, ita ce aya ta biyar. Sai qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa, ita ce aya ta shida. Wannan sune ayatul shifa'i. Wata cuta ta fata ce, ta ciki ce, ta ina ce, aka rasa kanta ko an san kanta, yace tuktabu, wayannan ayoyin za a rubuta ko ɗaya ɗaya ko uku uku ko bakwai bakwai. Wata fallalu fil ma'i, sai a wanke ta da ruwa, a zuba ruwa a wanke. Yasqa hal marid, ko yasqa hal maridu, wanda yake da rashin lafiyar sai a bashi. Fa yabra'u bi iznillahi, sai ya warke da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai dai su malamai suna cewa irin wannan tawaida kamar mazaunin damba take. Dambe, idan aka samu ɗan damba mai ƙarfin dantse, duk wanda ya samu ya maki sai ya kai shi ƙasa. To ƙarfin imanin wanda zai karanta ayar, to yana da tasiri a wannan. Idan mutum ya zama kamili mai bin Allah, Allah yana saurarensa, to in yi so ɗaya sai ya share duk abin da yake tattare da mara lafiyar. Wani kuma watakila sai ya yi so ɗari ma kafin abin ya yi tasiri, domin ita kalma mutane da yawa za su faɗe ta kuma iri ɗaya, amma kuma tasirinta ba zai zama ɗaya da na wani ba. Na sha gaya mana cewa idan ayyuhan nasu ice gobe Asabar, kada kasuwar sabon gari ta ci, kar a buɗe kasuwar sabon gari, wannan kalmar in ya faɗe ta, idan da gwamnan Kano zai ce gobe kada a buɗe kasuwar sabon gari, duk kalmar iri ɗaya ce, wacce ce za ta yi tasiri? Ka gwamnan, ku saboda haka ita kalma in an faɗe ta, akwai faɗar ta ɗin, to akwai kuma waye ya faɗa. Ku da haka ake son mutane su zama dangantaka tsakaninsu da Allah ta yi kyau, saboda haka kalmarsu za ta zama mai tasiri, suna yi za ta yi tasiri, take ta duk abin da ake so take ta. Wannan shi ne ɗan ƙarin bayanin da nake so in mana, mu kyauta tsakaninmu da Allah, za mu dinga ganin abin mamakin Allah. Sannan kuma na biyu, shi ma wanda za a yi wa ɗin, idan ya zama na a zuciyarsa wannan abin baya ganin girmansa ko bai yi imani da shi cikakke ba, to shi ma an yi abin da ke zai masa tasiri. Wa kana al-marjani, malami ne ana ce shi marjani, sai ce la tazalu awraqul humma wa ghayruha ala babihi, wato takaddu da irbuta saboda maganin al-humma, zazzabi da wani zazzabi kullun a kofarsa akwai su da yawa a ajiye. Kuma kana bihi alamu, to wanda ya zama yana da wata cuta, wani abu ne masa raɗaɗi, a kaza waraqatan, sai ya ɗau takarda ɗaya ko ya sta'miluha, sai ya amfani da ita ya bashi. Fa yabra'u, sai ga mutum ya warke. Wala maktubu fiha, takarda ta sa abin da yake rubuce a ciki shine Allahu azaliyun, shine abin da yake rubuce Allahu azali, wato wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe. Lam yazal, ko babu ranar da zai gushe. Wala yazal, ko ba zai gushe din ba. Yazilu zawalu, shi kansa gushewar yana gushewa. Wa huwa la yazal, amma Allah yana nan shi ba inda zai matsa. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, to da ya ba mutum sai ga wani guri ne yake mai ciwo raɗaɗi, menene shikenan sai ka nemi wannan abin ka rasa, yace to shi wannan bawan Allah haka yake. Intaha. Wa minha, daga cikin tawaida wanda yake magani da ake da alqur'ani sai ce akwai laqad ja'akum rasulun ila akhir as-sura akwai laqad ja'akum har zuwa karshen sura sannan akwai wani nazil min alqur'ani kuma zuwa karshen ayat idan nazil min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina bakin nan akwai kuma law anzalna hadha alqur'an ila akhir as-sura akwai kuma qul huwa allahu ahadun kamila cikakkiyar qul huwa allahu wa kazar mu'awwizataini haka nan falki da nasu kowace a karance ta kaf sannan kuma sai mutun ya ce Allahumma antal muhyi Allah kai ne mai rayawa wa antal mumitu kuma kai ne mai kashewa wa antal khaliqu kai ne mai halitta ka samar da abu bayan bashi wa antal bari'u kuma kai ne mai kagen halitta tsara halittar a kirkire ta ai design din ta ga yanda ake so ta zama shine bari'u kai ne mai wannan wa antal mubtali kuma kai ne mai jarraba duk wanda kake so ka jarraba kai ne kake da ikon da zaka dora masa jarrabawa kuma jarrabawa ta fada masa wa antal mu'afi kuma kai ne mai yayewa wa antal shafi kai ne ko mai sa waraka kalakatana min ma'in mahini ka halice mu daga ruwa wanda yake wulakantacce wanda aka bar shi ya jima sai ya wari waje altana fi qararin makini kuma ka sanya mu a wani guri amintacce kiyayeye shine mahaifa kuma ka kare mu ila qadarin ma'lumin har zuwa wani lokaci abin sani sannan ka fito da mu duniya sai ce Allahumma inni as'aluka ya ubangiji ni ina tsoronka bi asma'ikal husna da sunayenka kyawawa wa sifatikal ula da sifofinka madaukaka manya manya ya man bi yadihil ibtila'u ya wanda ibtila'i yana ikonsa wato jarraba da bawa yake samu tana ikonsa tana hannunsa war mu'afatu sannan kuma yayewa da sa sauki shi ma tana hannunsa as'aluka ina roƙonka bi mu'jizati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da mu'jizar mu'jizojin manzanka sallallahu alaihi wasallama wato farkon mu'jiza sama da kowace ita ce qur'ani kaga anan ka roki Allah kenan cewa da girman alqur'ani sannan da mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam irin yayi magana da dabbobi irin ya miƙe hannunsa ruwa izubo irin ya kallo wani guri ya dubo na bai ce zama kaza kuma ya